trendybeats.com.
Colors of love, there are stars in the sky. Then I'll show all the way for you and I. Many reasons why I call you divine. See, I love you so that I can't deny. Kaku diga lahia, yaro me hankali. Kaku diga lahia, yaro me jideni. Kaku diga lahia. Energy that I got with oh, is you want me? Dunia say kai, yaro. Dunia say kai, tu pardon. Dunia say kai, yaro. Dunia say kai, Dunia say kai, yaro. Dunia say kai, tu pardon. Dunia say kai, yaro. Dunia say kai.
Kia masoya ta ke dai ce zinariya. Nda fadin duniyar nan ba kamar kigin biya keje adibiya mai wanke zuciya dare da safiya kina kyau da kwalliya mai tarbiya mallaki zuciya zauna lafiya ni da tawa sarauniya ni ma na ji da ke ni ma kina ji da ni fadin duniya
Dunia say kai, yaro. Dunia say kai, tu pardon. Dunia say kai, yaro. Dunia say kai, tu pardon. Dunia say kai, yaro. Dunia say kai, tu pardon. Dunia say kai, yaro. Dunia say kai. See the colors of love, there are stars in the sky. Then I'll show all the way for you and I. Many reasons why I call you divine. See, I love you so that I can't deny.
More music on trendybeats.com.